Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin 28 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin halin da ƴan Najeriya suke ciki a ƙasar Ukraine inda Russia take lugudan wuta. Bayan haka za mu ji cewa wasu ƴan fashin daji sun hallaka akalla mutane biyu tare da jikata wasu da dama da kuma kona motoci a jihar Niger dake arewacin Najeriya. Muna kuma da rahoto akan yadda ƴan gudun hijira a ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraba suka kuka akan matsalolin rayuwa da suke fama da su a inda suke zaune. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda sha'anin tsaro ke ƙara tabarbarewa a arewacin Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Ukraine ta buƙaci a tsagaita wuta da kuma janye dakarun Russia daga kasar ba tare da ɓata lokaci ba, yayin da wakilanta suka isa bakin iyakar kasar a yau Litinin don ganawa da Russia a daidai lokacin da shugaba Volodymyr Zelensky ya nemi tarayyar Turai wato EU ta amincewa kasarsa zama mambar ƙungiyar ba tare da ɓata lokaci ba. An fara ganawar tsakanin Ukraine da Russia a bakin iyakar Ukraine da Belarus, yayin da ofishin Zelensky ke cewa bangaren wakilan Ukraine ya kunshi ministan tsaro Oleksiy Reznikov da kuma mai ba shugaban kasa shawara Mikhail Podolyak. Zelensky ya nemi a ba Ukraine damar zama mambar EU a wani sakon bidiyo inda kuma ya ba dakarun Russia shawarar su ajiye makamansu. Sakataren kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya ce ya yi magana da shugaban Ukraine ta waya, ya kuma yaba mashi akan jarumtakar jama'arsa da kuma dakarun Ukraine. A yau Litinin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ta dakatar da ayyuka a ofishin jakadancin ta dake Minsk babban birnin Belarus. Ta kuma ba da umarnin a kwashe ma'aikatan da ba sa muhimman ayyukan gaggawa da iyalansu a ofishin jakadancin Amurka dake Moscow babban birnin Russia. A wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce ma'aikatar ta dauki matakin ne saboda batutuwan tsaro da kuma kare lafiya saboda farmakin da sojojin Russia ke kaiwa cikin Ukraine. Ya ce ma'aikatar za ta ci gaba da canza matakan a ofisoshin jakadancin ta a fadin duniya bisa ga yanayin tsaron kasar da ofisoshin suke da kuma na lafiya. A gefe guda kuma, Amurka ta sabunta sharaɗanta na tafiye-tafiye akan Belarus da Russia zuwa mataki na hudu, wato kada Amurkawa su je kasashen sakamakon farmakin na Russia akan Ukraine. Russia dai ta yi atisayen soja a Belarus inda ta yi amfani da kasar wajen kaddamar da hari ta kasa akan Ukraine din daga arewa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farmakin da Russia ke kaiwa Ukraine na zuwa a daidai lokacin da Ukraine din ke fama da cutar shan inna da ake kira polio da annobar COVID-19. Tun daga watan Oktoban bara, an gano akalla yaro ɗaya da ya kamu da polio, yayin da wasu yaran su 19 suka kamu da cutar daga baya, amma cutar bata shanye su ba. An dai fara aikin rigakafin cutar polio ranar 1 ga watan nan na Fabrairu. Ranar 10 ga watan nan na Fabrairu aka samu adadin tarihi na mutum 37,408 da suka kamu da cutar coronavirus a adadin mako guda da ya yi sama a Ukraine. Ko da yake kwararru a fannin lafiya sun ce farmakin da Russia ke kaiwa Ukraine ta yiwu ya ƙara tsananta yaduwar cututtuka masu yaduwa ciki har da COVID-19, yayin da jama'a suka tattara a cibiyoyin tsugunar da mutane ko suka tsere daga kasar. A halin da ake ciki, gidan talabijin ɗin China ya faɗa a yau Litinin cewa birnin Hong Kong ya samu adadin tarihi na mutum 34,466 da suka kamu da cutar a yau Litinin. A cewar kamfanin dillancin labaran Reuters, hukumomin asibitin Hong Kong sun faɗa cewa ɗakunan ajiye gawarwaki a asibitoci da wasu cibiyoyin sun cika makil saboda adadin mace-mace na tarihi da aka samu. Karuwar yanayin zafi, fari da kuma ambaliyar ruwa da mutane ke taka rawa wajen haddasa canjin yanayi na wuce matakin da tsirrai da dabbobi za su dauka, a cewar wani sabon gargadi da kwamitin gwamnatocin kasashe akan sauyin yanayi da ake kira IPCC ya fadda. dumamar yanayi da ake fuskanta yanzu na haddasa bacewar wasu nau'ikan dabbobi da tsirrai da kuma mutuwar itatuwa da dabbobi a cewar Camille Parmesan kwararra a fannin abubuwa masu rai a mahallan su daya daga cikin kuma marubutan rahoton na IPCC na baya-bayan nan Parmesan farfesa a Jami'ar Texas dake nan Amerika ta faɗi cewa ana fuskantar karuwar hadarin mummunan tasirin bacewar waɗannan dabbobin da tsirran canjin yanayi na faruwa da sauri yana kawo cikas sosai yana kuma bazuwa fiye da yadda aka yi tsammani shekaru 20 da suka wuce a cewar rahoton na IPCC
Agaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC To ba da labarin faro rahotannin mu da jin irin hali da ƴan Najeriya suke ciki a ƙasar Ukraine inda ƙasar Russia take lugudan wuta babu kakkautawa Babbar editan sashin Hausa Alheri Grace Abdu ta tattauna da wata ƴar Najeriya wadda ta bayyana kanta kamar haka
Sunana Elizabeth Ilya ni fourth year medical student ne a Dnipro mun bar Dnipro on Saturday mun kai Uzhgorod wani city ne at the border Hungary da Slovakia mun kai wurin jiya da dare shi ne mun dan kwana mun ce za mu bar wurin yau da safe mun bar mun shiga dan taxi mun zo border Hungary Vlog border na Hungary mun kai nan da safe har yanzu dai muna documentation ni dai ban samu wani matsala da muke zuwa ba don process din mu da muka bi was quite easy so ban wani samu matsala ba amma dai akwai waɗansu da an hana su zuwa don su blacks ne kuma ba su da documents ko dai suna son mutane su wuce tukunaka ko a bar mu mu wuce dai amma dai ni yanda nike ina nan da lafiya yanzu dai muna da wani shelter ne a Hungary din muna son mu documentation a dan ba mu stay don da zamu zauna ma waɗansu rana kafin mu wuce in muna son mu wuce mu kuma gida mu wuce mu kuma gida kuma in muna son mu zauna sai fadan Ukraine din ya kare sai a koma amma dai ni zan wuce gida so yanzu ina jiran documentation din da zan wuce gida amma dai ina nan lafiya akwai mutane kuma da ba su nan da lafiya don abubuwan da suka samu a hanya ba abu magana bane
ya ne kuka yi kuka baro Ukraine din nan jirgi kuka shigo da kafa kuka tafi ko a cikin bus ne kuka tafi aka dauke ku
a farko na shiga train na bar Dnipro zuwa Uzhgorod da train da na kai Uzhgorod mun shiga taxi mun je mun yi wurin zamu kwana ni bacci sai da safe mun shiga taxi kuma mun zo border Hungary da sai muka cross so ni dai na shiga da train da mota
to ku da kashin kowa shi da kanshi ne yake neman hanyar fita ne ko kuma ofishin jakadancin Najeriya a Ukraine ko kuma Romania ne suke taimaka muku
daga Ukraine dai ba wai embassy ne suke taimaka mu sai ko agents na ka suke to ka kawo ka samaka boss kawo ka ko ka samu classmates din ka ku bi su crossing to amma dai embassy din ba su taimake mu dai ni dai ban ji wanda ya ce embassy na Ukraine sun taimake su ba amma in ka crossing an ce wai embassy na Romania da na Hungary suna samu musu bus shigar da su amma ni kin ce da su zo nan yau ba don na kira su zan bici amma abokina da shigar jiya sun zo sun dauke ta daga border da na crossing
To kin ambaci cewa su agent wato waɗannan da waɗanda kike magana nan ku ne kuke nema ku biya su taimaka muku su fitar da ku
A'a ba za mu biya su ba don su agents din wanda sun samu mana makananta ne mana process din mu su ne amma dai ba mu biya su ba amma boss din in za ka bi ta boss dole ka biya za ka biya irin su ni daga Dnipro na san suna biyan $150 ne amma waɗansu daga Kyiv na jiwe suna biyan $200 ko $300 amma za ka dai bi train dai is free
Alheri Grace Abdu kenan a hirarta da Elizabeth ɗan Najeriya mazaunin wato ƙasar Ukraine. An fashi daji sun hallaka akalla mutane biyu tare da jikata wasu da dama da kuma kona motoci guda bakwai a jihar Niger da ke arewacin Najeriya a yau Litinin. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Yan fashin daji sun hallaka akalla mutane biyu tare da jikkata wasu da dama da kuma kona motoci kimanin bakwai a jihar Niger dake arewacin Nigeria. Shedun gani da ido dai sun bayyana cewa yan fashin dajin akan babura dauke da manyan bindigogi sun auka a garin Sahorami ne dake yankin karamar hukumar Mashegu a daidai lokacin da ake hada-hadar cin kasuwar garin a ranar Litinin din nan. Al'amarin da yasa alatilas jama'a dake cin kasuwar suka tarwatsi, inji wani mazaunin garin na Sahorami da ya bukaci a saka ya sunansa.
Sun kashe mutane amma muna nan muna ta neman kidiga yan uwan wadanda ba a gani ba. Akwai dai wannan ma aka raunata aka ce a zuwa taimaka a kai Kwantagura.
Ga wakil mutum nawa kuka gani yanzu?
Ga wakil mutum biyu sannan sun kwashi mutane a kasuwa.
Kamar mutum nawa suka kwasa?
Akalla malam Mustafa mu ba mu san adadin su ba yanzu. Yanzu haka in kaje za ka ga motoci da suka kuku na kai.
Mutane suka
kuka. Za ka kai mota bakwai.
Aikin yan ta'addan dajin dai na ci gaba da kara ta'azzara a jihar Niger domin kuwa koda yamma cin Litinin din nan. Bayanai sun nuna yan fashin dajin sun kai samami akan hanyar Mina zuwa Abuja, inda bayanan da ba a tabbatar da su ba suka nuna cewa sun yi awan gaba da wasu turawan da ke aikin hanya guda biyu duk da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi domin shawo kan lamarin. Al'ummar jihar Niger na ci gaba da zama cikin wani yanayi na fargaba. Wannan shugaban al'umma ne Alhaji Awaisu Giwakuta ga abin da yake cewa akan wannan yanayi.
Muna nan ne kaman ba mu cikin Najeriya irin hukuncin da yan ta'adda suke wa yan Naija yanzu sun kewaye Naija gaba daya. To menene amfanin rayuwar mu a cikin gwamnatin tarayya?
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana daukar matakai na shawo kan lamarin, inji kwamishina a ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu da kuma lamarin tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar.
Inda strategy din mu mun kawo sojojin kasa, sojojin sama da kuma yan banga da kuma yan gari, mun gode musu da kokarin da suke. So duk wannan abin da muka zo muka strategizing.
Masana dai na hasashen ayyukan yan ta'addan na iya yin tasiri ko ma kawo cikas a babban zaben Najeriya da ke tafi a shekarar baɗi, bisa la'akari da yadda suke ƙara ƙarfi a jihar Niger da ke dab da Abuja fadar gwamnatin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Yan gudun hijira a ƙaramin hukumar Gasal a jihar Taraba sun koka akan matsalar rashin samun abubuwan rayuwa da suke fama da shi a inda suke zaune, bayan da 'yan bindiga suka hana musu zama a yankunansu. Muhammad Salisu Garba ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Bayan matsalar rashin tsaro da ya adabi shiyar arewa maso gabashin Najeriya, lamarin da ya raba wasu al'umma da dama da rayukansu, wasu kuwa suka yi asarar mahallinsu, a ɗaya bangaren kuwa wasu suka yi asarar dukiyoyi, lamarin da ya auku a baya-bayan nan a jihar Taraba a wani yanki na Wurɓoki da ke ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraba. Al'umman wannan yanki na Wurɓoki dai suka yi gudun hijira domin neman mafita. To sai dai 'yan gudun hijiran wannan yanki dai suna cikin wani halin makaƙi tare da wahala da neman tudun da za su dafa da ma abin da za su ci sakamakon halin da suke ciki na mawuyacin rayuwa. Malam Muhammadu Buba dai shi ma dan gudun hijira ne daga Wurɓoki a ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraba, wanda ya yi mana ƙarin bayani kamar haka.
An yi barna, an kona gidaje da kuma abincinmu. Mutane ta kance bai za su kai kamar 3,000 wanda suka yi gudun hijira, don muna da matsalolin kamar abinci da kuma rashin lafiya. Yara sama da 1,000 yanzu haka sun bar makarantu, gwamnati ta tallafa mana yara su ci gaba da karatu.
Mafi yawanci wasu lokutan in aka samu rashin tsaro da ya tarwatsa al'umma daga matsuguninsu, mata su suka fi fitan kansu cikin mawuyacin hali, domin kuwa al'amarin yakan jawo wasu su rasa mazajensu, wasu kuma ƴaƴansu, wasu ma suna iya rasa ta gaba ɗaya. Su ma suka mika nasu wannan korafin kamar haka.
Sunana Ishaq Ibrahim. Muna bukatar abinci ma babu, an kona mana ɗan suturan mu ma an kokkona.
Wurin kwanciya ba. Kudin makaranta ba, ba ki ɗaya ba abin da za mu ci ba inda zan je da yara na muna nan muna kwanci a anguwa ne ma
Alhaji Muhammad Gebi dake zama da gashin Wurɓoki shi kuwa ce wai duk abin da yayi zafi Allah zai kawo sauki
an ce in zafi ya zo sanyi zai zo yaran mu da matan mu sun sa wahala wannan sai ba samu lafiya ba don wahalar shigan jeji
Alhaji Hamman Adamu Gasol commissioner ne ya da labarai na riko na jihar Taraban kuma shine commissioner kimiya da fasaha na jihar shi kuwa ce wai gwamnatin jihar Kacokar suna yi wa al'umma wannan yanki jaje da halin da suke ciki
mai girma gwamnatin jihar Taraban a ce Dario Dickson Ishaku yana mika taziyarsa matamakin gwamnatin jihar Taraban injiniya Haruna Manu kuma yana mika taziyar Allah ya ba ku hakurin jibran nan rashin Allah ya sare wannan al'amari ina mika muku taziya wayannan yan uwan mu da suka yi shahada a ƙarshe ina son jawo hankula kada ku yarda ba ku da da a wani wuri yayin da ba ku da dan ku a gujin kanun al'amari ke isa gujin sai Allah ya san kashin
Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to gaida Salisu Muhammad Garba kana shafa ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake ci gaba da samun matsalolin rashin tsaro a arewacin Najeriya wanda Sani Shaibu Balumfashi ya hada mana
A Najeriya batun tsaro babban lamari ne dake damun mahukunta da al'ummar kasa ganin yadda yake ƙara ta'azzara akan muhimman fannoni na rayuwa kamar su ayyukan noma, ilimi da kuma zamantakewa. Babban fannin da ya fi jikkata shine aikin noma. Sarkin noma Abdul Mumini kuma jagaban Burukku wani babban gari dake kan hanyar Binnan Gwali ya koka game da yawaitar halin da ƴan bindiga ke kaiwa manoma a yankin Nagonarsu.
Mun razana matuƙa ne yadda muke ganin wannan abuwa suna ta karatu mu. Muna da ƙauyuka ta ɓangaren arewacin Burukku, kimanin ta ɓangaren Baza kenan kusan ƙauyuka goma wanda suka tashi. Ta ɓangaren arewa, ɓangaren abin da ya shafi Shuwaka, su Zankoro, muna da ƙauyuka sun fi goma wanda suka tashi. Mun kauce Udoku riga ka tsaya a Burukku kawai. Ƙauyuka sun kai guda 20 wanda za mu gama sun tashi sun dace cikin Burukku sun watsa sun daidaice. Yanzu gari ɗaya rage mana shi ne ƙauyen Mazari wanda wannan bala'i ta nan ya ainihin fito ni ina da gona a wurin kuma kusa da wurin inda abin ya faru ne kuma kusa da garin yanzu zaka tafi yan minti biyar daga inda abin ya faru ba zuwa Burukku na farko ne limami ne na ɗaya daga cikin masallacin a yanzu nan za a tada sallah ke cewa a jira liman a bashi minti a kowa na ci a bashi minti ka to idan a shi yana can ma ya kamata sallah a gona dan uwan shi na wani ga sunan ainihin ya riga ya kamata sallah zuciyar ta kuma ga Ubangiji har sai ga sukan wannan aiki na ta'addanci.
Ita ma wannan malama ta bayyana munin lamarin kamar yadda suke ganin shi kusan kullum.
A gaskiya wannan al'amari ya ta'azzara duk yadda ake tunanin wannan al'amarin wallahi ya fi ƙarfin a masalta domin a kullum a garin nan namu na Burukku da garuruwan da suke gefannin Burukku nan wallahi kusan rana ɗaiɗaya ba a samu irin wannan al'amarin yana aukuwa yau a kashe wannan gobe a kashe wannan kullum a haka ne shi can ana irga adadin yawan mamatan da suke ana kashe to har ma mun zo mun kasa yanzu tun nan cikin gari ma gefe tana kallo tsallaka barayin nan suna bin mutane da gudu suna samawa
a can kuwa tun gan zurmai da ke karamar hukumar mulki ta Shanga a jihar Kebbi su ma sun koka game da yadda ƴan bindiga suka shiga ƙauyensu suka banka mai wuta suka yi musu sata abinda za su sata kana suka banka rumbunan hatsinsu wuta kamar dai yadda za ku ji ɗaya daga cikin jagoran matasa na wannan guri da ya ɗauki wannan abu a bidiyo ya kuma yaɗa shi a duniya ta kafar sada zumunta ga abin da ke cewa.
Mutanen tungan zarumai Allah su samu na ɗauki Ubangiji Allah ya samu na ga wa'innan mutane jama'a ku diba yadda suka zo suka magarin tungan zarumai suka toye cikin gari gari biye da dawa ke cin wuta mutane sun gudu sun bar muhallinsu Allah ka kawo na ɗauki Allahu akbar garin tungan zarumai karamar hukumar mulki ta Shanga local government.
A dangane da waɗannan al'amura na zanta da masanin gona da kuma shuke-shuken kayan marmari da ake yi a manyan gonaki da ake kiwon sauran dabbobi wato Malam Dauda Salisu domin jin cikakken bayanin yadda ayyukan ƴan bindiga ya shafi sana'ar tasu.
Ganin gaskiya gona gaskiya ta mutu satan mutane ya kashe gona a arewa a Kaduna ma dai gaskiya ta mutu dan ni ina tafiye-tafiye Kaduna ita ce number 1 na Sarawa, Niger da Abuja wannan jihohin sun mutu ba inda ya kai su gona a arewa gidajen gona babu kaskashe kace ya sa duk gonar kansu mutu mutane duk sun gudu sun bar gonar kansu
ito kaman kiwon kaji ka san galibi akan samu makeken wuri ne kuma a cikin kauyuka ko cikin daji yaya wannan al'amarin zaka ce ya shafi masu kiwon kaji
ya shafi masu kiwon kaji dan ka kalla kwai da kwai ana saida shi naira 60 naira 50 amma yau zaka ga kwai ana saida shi naira 100 ne ma dan kaga yau inda nake a nan dinnan kaji dan yankwai naira 100 ne sakamakon ba a yin wadataccen kiwo a dajika ne ake samun isasshen fili sai dawo an kashe dajin kashe kashe ya hana mutane su je su yi kiwon a can sai ya dawo sai cikin gari da nan hanyar binin gwari da nake gaya ma ni na san gona ɗaya mai kaji 100 ko mai kaji 50 babu to abin da ya kirsasa su kaman harka ne na su tsira da rayuwarsu da yanda kaga haka sarkin ce muna da ajanda su zai zo Kaduna amma kaji bai siya da ki ne sai kaji 15,000 na kiwo ko nan binin ke ba satin nan an yi wannan abu an kashe mutane kai nan ke ba hanyar yawuri da koko nan wurare kwana suka yi da wuni suna yin ta'addancin su ba kuma wanda ya ce musu kana suka gama suka ji
to yaya noman ya shafi sana'ar taka ta shuke-shuken kayayyakin marmari a manyan gonaki
gaskiya ni ranka ya dade ya shafan su sai rabo da ni a baya akwai wani likita a Germany mun dan marke ni dan zamfara ne cikin local government din Bungu da take sai da muka yi da shi zai shuka itace guda 2010 na mangwaro 2015 amma sakamakon wannan kashe-kashen da yake a yankin su ya sa ba zai yi ba dan wajen da yake ya da ya amma ba a shuka komai ba ba a komai da bai wuya ka ga mangwaro har ya wuce tsayin mutum yana jira a zuwa siya amma yanzu sai ka ga mangwaro a gaban mai siyarwa yana yaya saboda ba a yin gidan gona kayan itatuwan da kaga ana yi a Kaduna ka je ka tambayi din mai sai da kayan nan zai gaya ma yan Niger ke ci
ita ma shugabar kungiyar manoma mata da matasa na jihohin Arewa a Najeriya wato Hajiya Bilkisu Muhammad ta ce lamarin ya shafi su aina
wannan al'amari kam ya shafi mu ba karama shafa ba saboda kaga dai noma wanda yake muka yana noma yanzu a gaskiya sai dai gonakin da suke bakin gari ko kauyukan da suke gefen gari amma noma da ake kira noma babban noma sai an shiga daji a gaskiya yanzu iri na ba wanda zai iya shiga wannan gurgumin daji ko da mazaje ne ballantana mu da muke da matasan mu saboda sharing ɗan bindiga wannan sana'ar tasu ta danna ta mu gona da zaka shiga yanzu kaga kamar ni da sauran kawaye na akwai kawata da take da hekta akalla 200 kishiyarta tana da hekta 150 da iri na ni ina da gona a hanyar binin gwari ban isa in shiga hanya ba ma ballantana yau dinnan da safe sai da nemi wani yaro magana nace mishi kai ba da ka je ka dubo mana wuraren yace mun wallahi mama ba ta shigowa ba zan iya ba saboda haka muna neman taimako gurin gwamnati
Navy Captain Umar Abubakar Bakore ne Marabus yana sharhi game da harkokin tsaro
ina mafita game da wannan al'amari
mafita shine dole mutane su tashi su daji babu inda ake yake a sanar shigowar sai a bar sojoji ko 'yan sanda su kadan su nasara sai mutanen kauyuka mutanen unguwanni gashi muna da vigilance waɗanda volunteers ne sun sa kansu za su yi wannan aikin a karfafa musu gwiwa mana abin waye ga matsayin vigilance
Sanchi Abu Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
to a gaida Sanin Sa'ibu Malumfashi da ya kawo mana wannan rahoto yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da kasar Russia daga wasu lamuran wasannin kwallon kafa biyo bayan mamayar da kasar ke kaiwa Ukraine a yan kwanan nan a cikin wata sanarwa da hukumar ta FIFA ta fitar ta ce dakatarwar ta shafi haramta buga wasannin kwallon kafa na kasa da kasa a Russia yayin da kuma aka hana saka tutar kasar ko kuma rera takenta a wasannin da yan kasar za su buga a wasu kasashen waje FIFA ta kara da cewa yan wasan kasar ba za su buga wasa da sunan kasar ta Russia ba sai dai hadaddiyar hukumar kwallon kafar Russia haka kuma ba wata wasa da za su buga tare da magoya bayan su a filin wasa sanarwar ta FIFA na zuwa ne bayan hukumomin kwallon kafar kasashen duniya daban-daban da kuma kungiyoyi suka soke wasu gasannin kwallon kafa a Russia ko kuma suka ki karawa da kungiyoyin kasar a gasanni tun bayan da takaddamar da yaki akan kasar Ukraine dakatarwar ta hukumar FIFA ta biyo ne bayan da kwamitin shirya wasannin motsa jiki na Olympics na kasa da kasa ya soma shawarar haramtawa dukkan ƴan wasan Russia da Belarus da ma jami'ai daga kasashen shiga kowace gasa ta wasannin na kasa da kasa. Kungiyar ƙwallon kafar Everton ta Ingila ta gabatar da ƙara a gaban hukumar shirye gasar Premier, inda ta buƙaci akalla a nemi afuwarta akan hukuncin alkalin wasa da ya shafi zargin taba ƙwallo da hannu a wasan da Manchester City ta doke ta da ci ɗaya da nema. Everton din na zargin cewa dan wasan City Rodri ya taba ƙwallon da hannu a wasan da aka fafata a ranar Asabar, amma kuma alkalin wasan Chris Cavana bai hura cewa an yi laifi ba balle a basu bugun penalty. Lamarin ya bakanta ran magoya bayan kungiyar da dama har ma da mai horar da ƴan wasanta Frank Lampard, wanda ke ganin ya kamata a basu bugun daga kai sai mai tsaron gida a lokacin. Babban shugaban kungiyar ta Everton Dennis Barrett shine ya aike da takardar koken zuwa ga shugaban hukumar shirye gasar ta Premier Richard Master. Har yanzu dai a Ingila din kungiyar ƙwallon kafar Leeds United na dabda daukar tsohon mai horar da ƴan wasan RB Leipzig ta kasar Jamus Jesse Marsh a matsayin sabon kocin ta. Idan dai suka sami cimma daidaito, Marsh dan kasar Amurka mai shekaru 48 da haihuwa zai mai gurbin Matteo Bielsa, wanda kungiyar ta sallama a jiya Lahadi. Marsh, wanda ya taba horar da ƴan wasan New York Red Bulls na kasar Amurka, ya bar kungiyar ta RB ne a watan Disamban bara bayan watanni biyar kacal yana aikin horar da ƴan wasan ta. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Shawar gaida Murtala Faruk Sanyin na da labaran wasanni. Yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Ukraine ta buƙaci a tsakaita wuta da kuma janye dakarun Rasha daga kasar ba tare da ɓata lokaci ba, yayin da wakilanta suka isa bakin iyakar kasar a yau Litinin don ganawa da Rasha a daidai lokacin da shugaba Volodymyr Zelensky ya nemi tarayyar Turai wato EU ta amincewa kasarsa zama mambar kungiyar ba tare da ɓata lokaci ba. A yau Litinin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar da cewa ta dakatar da ayyuka a ofishin jakadancinta da ke Minsk, babban birnin Belarus. Ta kuma ba da umarnin a kwashe ma'aikatan da ba sa muhimman ayyukan gaggawa da iyalansu a ofishin jakadancin Amurka da ke Moscow, babban birnin Rasha. A wata sanarwa, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce ma'aikatar ta ɗauki matakin ne saboda batutuwan tsaro da kuma kare lafiya da farmakin da sojojin Rasha ke kaiwa cikin Ukraine suka haddasa. A gefe guda, farmakin da Rasha ke kaiwa Ukraine na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke fama da cutar shan inna da ake kira polio da kuma annobar COVID-19. Tun daga watan Oktoban bara, an gano akalla yaro ɗaya da ya kamu da polio, yayin da wasu yaran su 19 suka kamu da cutar daga baya, amma cutar bata shanye su ba. An dai fara aikin rigakafin cutar polio ranar 1 ga watan nan na Fabrairu. Ranar 10 ga watan Fabrairu aka samu adadin tarihi na mutum 37,408 da suka kamu da cutar coronavirus a adadin mako guda da ya yi sama a Ukraine. Ko da yake ƙwararru a fannin lafiya sun ce farmakin da Rasha ke kaiwa Ukraine ta yiwu ya ƙara tsananta yaduwar cututtuka masu yaduwa, ciki har da COVID-19, yayin da jama'a suka tattaru a cibiyoyin tsugunar da mutane ko suka tsere daga ƙasar.
To duka kuma abin da ya sauka ke dan abu cikin jerin shirye-shiryenmu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Grayson da ta bada umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Chang. Baba ya ku makiri da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi dan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.